Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jin mai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanin labarai. Hukumar zaben kasar Ghana sun yi watsi da rahotannin kafafen yada labaran cikin gidanta da ke cewa ba su shirye yin zaben shugaban kasa da ƴan majalisa da ke tafa ba. Shugabannin kungiyar kasashen Afirka da ke fama da matsalar mummunan rikicin da ke ta halaka mutane a Sudan ta Kudu suna taron kungiyar su karo na 27 a Rwanda. Malamin addinin nan mazaunin Amurka dan Turkiya, Fethullah Gulen, ya fito karara ya musanta zargin hannu a yunkurin juyin mulki a kasarsa.
To bayan kun gama jin labaran duniya yau Lahadi 17 ga watan Yulin shekara ta 2016 kuma da yake gobe Litinin idan Allah ya kai mu, jam'iyyar Republican nan Amurka za ta yi babban taron ta na tsaye da dan takarar shugaba. Za mu dubi kaɗan daga cikin irin abubuwan da ake sa ran zai faru wajen wannan taro. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya kai ziyara jihar Borno inda ya ziyarci sansanonin waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu. Sa'annan kuma an yi rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Niger har ma an kashe kimanin mutane 7. Kamar kowace ranar Lahadi kuma Grace Abdu za ta gabatar da shirin bishara.
Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Hukumar zaben kasar Ghana sun yi watsi da rahotannin kafafen yada labaran cikin gidanta da ke cewa ba su shirya yin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da ke tafa ba a ranar 7 ga watan Nuwamba. Sun bayyana cewa 'yan majalisar dokokin kasar na yin wata kuskurima ga gudun ga kundin tsarin mulki na zaben kasar wanda za a yi a ranar 7 ga watan Nuwamba maimakon ranar 7 ga watan Disamba kamar yadda aka saba. Wasu daga 'yan majalisun sun nuna damuwarsu kan yiwuwar yin zaben ranar 7 ga watan na Nuwamba wanda suke ganin ba lallai bane kasar ta aiwatar da zaben. Wannan ya biyo bayan ganawar da suka yi ne da al'ummar mazabunsu da kuma masu ruwa da tsaki a cikin siyasa. To amma a wata hira da murya Amurka, Eric Zakpasu, kakakin hukumar zabe, ya faɗi cewa hukumar tasa ta tsara duk mai yiwuwa don yin zaben kamar yadda aka tsara yin sa a watan Nuwambar mai zuwa. Shugabannin kungiyar kasashen Afirka da ke fama da matsalar mummunan rikicin da ke ta halaka mutane a Sudan ta Kudu da ya ƙi cinyewa suna ƙara damuwa game da yadda rikicin yake ci gaba da gudana. Sannan sun taru yanzu haka a Kigali, babban birnin Rwanda, a taron kungiyarsu karo na 27 da aka fara yi a jiya Lahadi. Wannan taron ya biyo bayan ƙazamin faɗan da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan adawa da ya haddasa mutuwar mutane da dama. Haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin ƙasar game da kar a janye yarjejeniyar nan ta tsagaita wuta domin ganin ba ta yiwu ba. Haka kuma aƙalla mutane 300 aka kashe a birnin tsakanin 8 ga wata zuwa 11 ga watan Yulin nan da muke ciki, inda ake rikici tsakanin magoya bayan shugaba Salva Kiir da kuma tsohon mataimakinsa Riek Machar. Ba da yi tabbacin ko ƙasashen na Afirka guda 53 da ke cikin ƙungiyar za su tattauna batun ita Sudan ta Kudu ko a'a, wacce kuma bata cikin ƙasashen da ke jerin mambobin ƙungiyar. Haka kuma jami'ai a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce rikicin a matalauciyar ƙasar ya ƙi cinyewa yana da ta'azzara a kullum. Malamin addinin Musulunci nan dan kasar Turkiya mazaunan Amurka Fethullah Gulen ya fito karara ya musanta zargin cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so yi ranar Juma'a a kasar sa. Ya ce Turkawa su kwantar da hankalin su Allah zai bayyana gaskiya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi bayanin cewa yana kallon Gulen ne da a matsayin aboki kuma makusanci na kasar amma a wannan lokaci ya dora alhakin yunkurin juyin mulki akan malamin mazaunin Pennsylvania a nan Amurka. Rahotanni sun bayyana yadda shugaba Erdogan ya bukaci shugaban Amurka Barack Obama ya sa a kama ko kuma a mika malamin zuwa kasar Turkiya. Kungiyar malamin da ake kira Hizmet a yaren Turkawa ko kuma hidima a Hausance ya ce tana nan tana aikin ta ba tare da tsatsauran ra'ayi ba. Kungiyar na da karfi mutuka da kuma tasiri a Turkiya wanda yake da mabiyan da suka hada da kafafan yada labarai, yan sanda da kuma ma'aikatan shari'ar kasar. Gulen ya ce in ma wasu mabiyansa suna da hannu a yunkurin da aka yi na juyin mulkin toshi ba shi da masaniya a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. A yau Lahadi, ‘yan sanda a ƙasar Vietnam sun tarwatsa ɗimbin masu zanga-zangar da suka yi taro domin nuna farin ciki game da hukuncin da kotun duniya ta shiga tsakani ta yanke game da ikirarin ƙasar China da take cewa ta mallaki tekun China ta kudu. Masu zanga-zangar sun fara taruwa ne a gabar tekun Hongkong inda masu zanga-zanga suka saba taruwa domin faro zanga-zanga a duk lokacin da suke buƙatar yinta. Vietnam dai tana da tarihin murƙushe zanga-zanga na tsawon lokaci.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda Usman Kabara ya karanto. To za mu fara ne da wannan rahoto na ziyarar da shugaban 'yan sandan Najeriya Idris Abdullahi ya kai jihar Borno, inda ya ce za a tura 'yan sanda dukkan yankunan da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko mana da rahoto.
Yayin da aka soma samun zaman lafiya a gusassa na jihar Borno, Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar ya ce za su tura jami'an su dukkanin waɗannan garuruwa da rundunar sojan ƙasar ta kwato a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Inspector General ɗin 'yan sandan ƙasar Idris Abdullahi ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar Borno, danganewa idanunsa yadda harkokin tsaro ke gudana. Inspector General ɗin ya samu rakiyar manyan jami'an tsaro wanda suka hada da shugaban hukumar shige da fice da na 'yan sandan farin kaya, wato Nigerian Security and Civil Defense, da kuma babban jami'in gidan yari. General ɗin ya kuma ziyarci sansanin gudun hijira da ke Muna. Inspector General ɗin ya kuma yi min ƙarin haske game da ziyarar nasu da suka kawo kamar haka.
Mun zo ne kasan ana muna aiki akan resumption of civil authority a wannan bangaren ƙasa. To mun zo ne mu ga mu magana da yaranmu, mu sa abin da ke damun su, mu sai zama approaching issues na strategies da kuke on na providing security a inda aka fara resumption na wannan civil authority. Mun zo ne kuma mu zo kasan mun kawo su likitanmu nan su kawo medical outreach su ba su taimaki mutane a treatment na su measles, treatment na su what do you call it?
The warming,
you know, mun ba da wasu magunguna su taimaka wa mutane a IGP camps. Mun zo ne kuma mu raba musu abinci, shinkafa, wake, milk da su manja da sauransu abin da ya kawo musu.
Na kare wannan ita ce jiha na biyu da ka ziyarta, kawai ba ka ƙwarin gwiwar ziyartar jihar Borno a wannan lokaci?
Abin da ya sa na zaɓi jiya Borno, na farko ka zama aiki nan shekara biyar da wannan, na biyu ka san is one of the flashpoints da muke da shi a ƙasa yanzu, don muna deploy, muna kawo 'yan yaranmu da yawa suna kawo reinforcement from other part of the country. So it's our responsibility for them as their leaders. Mu zo mu ziyarce su, mu sa abin da suke damun su, don mu address them one by one. Mu tabbatar su wanda suke nan yanzu, wanda ke kamar su koma inda su kowa ya je, you know, fara abin to pursue their daily.
Su cigaba da sana'ar su yau da
kullum.
Jama'a bin
shi. Yes, abin da sana'ar su duk mutane su cigaba da activities nasu, their daily activities. Yana cikin mu kaga na zo da chief controller general prison, controller general immigration, da kuma commandant general na civil defense. Mun zo ne tare mu haɗa mu haɗa kai tabbatar cewa yaran mun aika su inda ake where they were required.
Shi ko gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya ba wa Inspector General ɗin 'yan sandan ya yi tare da tawagarsa game da wannan yunkuri da suka yi na tallafa wa al'umman jihar Borno.
What you showed now is much more better than making noise in Abuja. You brought in your medical team to render outreach services. to the people.
Yace abinda ka nuna yanzu yafi a ce mutun ya zo na Abuja yana ta surutai kaka jami'an kiwon lafiyanka don su bada harkokin kiwon lafiya ga al'umman mu. Wannan abin yabawa ne kwarai.
The Nigerian Air Force is taking their medical team to Burma to render services to the people. The Nigerian Army is taking her medical team to Dikwa to render services. This is the real services we require.
Yace su ma jami'an sojan sama sun kai mutanen su garin Bama don taimakawa mutanen mu da harkokin kiwon lafiya. Su ma rundunar sojan kasa sun kai mutanen su zuwa garin Dikwa don taimakawa mutane kan harkokin kiwon lafiya. Wannan shine abin da muke bukata, ba wasu turute-turute kawai irin na mutane ba. Gwamnati ya kuma amince cewa muna da wasu matsaloli a sansanin yan gudun hijira, amma ba yadda wasu mutane kan zo na Abuja ko a Lagos ba, suna ta bayyana abin da ba shine ba. Wannan shine abin da muke bukata, a zo a tallafa wa mutanen mu. Wani irin hanya ne shi ma mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Garbe Umar ibn Alkanami ya ba wa shugaba Muhammadu Buhari da kuma manyan jami'an tsaron kasar yayi da ma gwamnatin jihar Gombe da irin ruwan da suka taka da maidaito da zaman lafiya a jihar Borno.
My district health, village health and other traditional rulers are fully cooperating with the police, soldiers and other security agents by providing useful information. In fact, as a result of this,
yace hakimai da kai ce da ke karkashi na sukan baiwa jami'an tsaro haɗin kai kware da gaske, kuma sukan ba su bayanan da ya dace. Sakamakon haka ne ma kashe jama'a na da dama su kusan 18, dalilai kuma shine kawai dan saboda sukan bada bayanan da ya dace ga jami'an tsaro. Yace sai dai a yanzu haka mun godewa Allah, babu karamar hukuma ɗaya da za a ce yanzu haka hannun ƴan kungiyar Boko Haram ne. Yace wannan ziyara naka ya zo daidai lokaci, musamman ma game da wannan taimako da ka kawo na magunguna, dan a yanzu hakan muna da ƴan gurin jira a cikin garin Maiduguri kadai kusan miliyan 2, kuma mafi yawan su mata ne da kananan yara. Haka muna bukatan irin wannan taimako ga al'umman mu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daga can jihar Naija kuma wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya kuma mana da rahoton cewa rikicin da aka yi kwanaki tsakanin makiyaya da manoma a karamar hukumar Boso ta jihar Naija din ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da tilastawa wasu barin gidajensu.
Kimanin mutane 415 ne akasarinsu mata da yara kanana suka kaurace ma gidajensu a sakamakon wani rikicin da ya barke a yankin karamar hukumar Boso ta jihar Niger, Nigeria. Rikicin dai da aka yi ta fama da shi tun a cikin makon da ya gabata a tsakanin Fulani makiyaya da kuma kabilar Gwarawa manoma yayi sanadiyar mutuwar mutane 7 tare da kona gidaje sama da 157 a ƙauyen Barakuta. Mutanen yankin da abin ya shafa dai sun yi gudun hijira zuwa wata makarantar primary da ke garin Boso. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ga abin da yake cewa
a hasaran da aka yi yana da dimbin yawa, don akwai gidaje kusan 151 da suka samu lalacewa, wasu an kona su, sannan akwai mashina wanda muka je muka zagaya muka gani guda 17 an kona su kurmus. Akwai kudade da aka yi muna bayanin cewa a cikin dakuna wasu da suka kone, akwai kudade da muka yi kesi sun kai miliyan 10 wanda sun kone, sannan akwai motoci guda 5 wanda su ma gaba daya sun kone kurmus. A mai girma gwamna ya riga ya ba mu umarni na ganin cewa a duk halin da za a yi a taimaka wa waɗannan mutane, so muna sa ran in Allah ya yarda daga nan zuwa Laraba insha Allah agajin gaggawa zai isa ga waɗannan mutane don su samu gyaran muhallinsu.
Daga bisani dai na zanta da wasu daga cikin masu gudun hijirar a wannan sansani.
Suna na Maria, abin da ya fara garin mu gaskiya ban ji dadi ba, amma yanzu ga abin da muke so, muna so gwamnati ya taimaka mana.
Zuwa Barakuta saboda mun yi asara sosai, saboda sun kwako ne mana gidaje da yawa sosai, hada abinci da bukan lambu da na dawa da masara gidan ma sun kwako ne shi.
Duk da yake dai nayi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Boso Honorable Isa Wakili akan kokarin da suke yi na kwantar da wutar rikicin, ban samu nasara ba. Amma a ɗaya gefen shugabannin bangarorin da ke rikicin sun ce suna iya ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a. Daya daga cikin sarakunan gwarawan hakimin Beji Alhaji Yunusa Ibrahim ga abin da yake cewa
duk juma'a kuma duk sallah kun lokaci kuma duk intara su mu zanna lahiya ba yi wanda zai kore wani a kasan ga
shi ma dai mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Boso ya ce suna kokarin wayar da kan mutanen su
to mu dama a bangaren kungiya muna wayar da kan mutanen mu muna nuna musu cewa kasan mu na da doka in ma an maka wani abu kai kara ba mu yadda da fansa ba ba mu so a dauki hannu a ce za a fara yi fansa
kakakin yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce an kara jibga jami'an tsaro a yankin kuma a yanzu haka sun kama mutane hudu da suke zargi da hannu wajen haddasa wannan tashin hankali Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu jam'iyyar Republican nan Amurka za ta fara babban taron ta na tsaye da dan takarar shugaban kasa. A 1856 kimanin shekaru 160 da suka shige aka fara yin irin wannan babban taron a birnin Pittsburgh jihar Pennsylvania. Ana sa ran cewa kimanin mutane 50,000 ne za su ziyarci birnin Cleveland a yayin wannan babban taro. Kuma an kiyasta cewa jam'iyyar Republican za ta kashe kimanin dala miliyan 60 a hidimomin taron. Haka kuma kimanin yan jarida 15,000 ne ake sa ran za su halarci taron domin aika rahotanni. Ana kuma sa ran kungiyoyi daban-daban ciki har da na bakar fata da masu hankoron kafa kasar Turawa zalla ko kuma yan wariya da kuma mata masu yin hidimar coci da ake cewa nuns da Turanci. Waɗanda suke son ganin an yi adalci akwai alamar su ma za su doshi wajen wannan taro na jam'iyyar Republican domin su yi zanga-zanga ba abun mamaki bane manyan tarurrukan jam'iyyun siyasa su ja hankalin masu zanga-zanga to amma hukumomi suna bayyana tsoron cewa a wannan karan kila zanga-zangar ta bige da zama tarzoma Errol Sauder shine shugaban wani shirin da ke nazari ko kuma lura da masu zazzafan ra'ayi a jami'ar kudancin California yace akwai batutuwa da dama da suka danganci addini da jinsi da batun bakin haure da yancin yan luwadi da na yan madugo da dai sauransu da ake ta ya matsa gashin baki akan su yace bai taba ganin lokacin da aka samu batutuwa da dama da ake ta da jijiyoyin wuya akan su kamar yanzu ba Akwai kungiyoyi ko kuma mutane da dama da za su halarci taron domin kawai ba su kauna ko kuma suna son su jawa Donald Trump birki. Mutumin da ake kyautata zaton shine zai zama dan takarar shugaba na jam'iyyar Republican a saboda furucin da yayi ta yi. Tom Buck yana cikin kungiyar kawancen fiye da kungiyoyi 40 waɗanda suke zanga-zangar nuna rashin amincewa ga matsayin Donald Trump akan wariya da kyamar musulmi da yan gudun hijira. Ko kuma bakin haure. Mr. Buck yace baya tsammanin zanga-zangar za ta gudana cikin lumana. Yace shi baya shirin ganin an kama shi. Haka kuma baya son yayi fito na fito da yan sanda. Shi dai yana son yayi gangami ne domin nuna rashin amincewa ga take-take ko kuma matsayin Donald Trump. Ko da yake akwai wasu yan kungiyoyi nuna bambanci ko kuma kyamar wasu jinsi da suka ce ba za su halarci taron ba. To amma akwai waɗanda suka ce za su je kamar Arthur Jones tsohon ɗan kungiyar Ku Klux Klan ko kuma KKK wanda yanzu shine shugaban wata kungiyar jar fata yace shi kan zai je wurin taron kuma ƴan kungiyar sa su ma za su hallara a baya an cancaki ƴan sandan Cleveland da laifin amfani da ƙarfi fiye da kima to amma sun yi alƙawarin cewa ba za su kai zuciya nesa kuma ba za su yi amfani da karfi fiye da kima ba sai fa idan yin hakan ya zama wajibi. Za a girka kimamin jami'an tsaro 4,000 ciki har da wasu daga wasu wurare da za a tura domin su yi sintare. Aikin su shine kare 'yancin masu zanga-zanga na bayyana ra'ayi ko kuma fadin albarkacin baki da kuma tabbatar ba a wuce makiɗi da rawa ba. A cewar Mr. Saunders, wani tsohon jami'in hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI, yace dama haka mulkin demokradiyya ta gada a yi muhawara a kuma samu sabanin ra'ayi. To amma kuma idan ba a yi hankali ba, kamar yadda masu iya magana ke cewa, wake ɗaya shi ke ɓata gari, mutum ɗaya yana iya jawo matsala, zanga-zanga ta bige da zama tarzoma. Wani abin mamaki game da birnin na Cleveland shine cewa kogin Cuyahoga shine kogin da ya yi gobara domin tun 1868, kimanin shekaru 148 da suka shige, kogin ya yi gobara har sau 13. To, waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yayu mai sauraro yana cikin masu son wannan wakar. To yau shirin ya karbi bakuncin wannan shahararren mawaki wanda zan fara da bashi dama ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Mala Benula, a haife ni a Basa local government na Plateau State. Sannan na zo na fara koyan music a 1979. Allah da taimakon sa kuma ya sa na iya a 1982. Sai na ci gaba da music kafin Allah ya zo ya ja wani na fara yi na Bishara a 1986. Shine muka fara na Bishara. Sai na zo na fara da wata kungiya ana kiran su Winners Band. Kafin na zo 1999. Na zama tenna. Ina zona wala pa a 2000 kuma na kire wannan stop crying din a cikin album din ana kiran da Be Ready. To na bi yanda yanayin duniya take da yanda zuwa almasiya ya kusa kuma na wala pa watan fete din dalilin da yasa na karka yi kuka a hukunce when su ababan da suka samu ne game da rayuwa na da jamcen zama aure muka yi aure sabo-sabo ba mu iya gano da cemu ba muna nan iri matasa-matasa muka samu su rikici iri-iri sai na zo na damu sai Allah ya bani wannan waka cewa yaro na karka da mu kwanansu da kuma zai daidai kafin su ne na wallafa wannan waka amma da taimakon Allah wannan nan Allah ya albarkace ni da matata har yanzu muna tare. Kome da kome rikici-rikici ya wuce har mun zama mun girma cikin aure muna nan tare Allah babu da mai.
Wato kawo wannan lokacin cikin shekaru 30 din nan menene ya burge ka a cikin wannan harkokin muzika waƙe-waƙe da kake yi?
Abin da ya burge ni kalama, domin an ce duk wanda yana artistic work wato aikin entertainment, duk wanda yana iri aikin muzika yana tare da kalama, yana tare da shi ne jama'a ne, domin akwai yana da jama'a a ce fans wanda suna son iri wala fansa zuwa fukinsa. So mutum yana da extension na abokantaka duk duniya. Sannan kuma na gan yanda ya yi muka iya mu addressing damuwoyi na cikin kasama, ko mun gan gwamnati ba ta yi mana ba, ko ma akwai wani fannin rayuwa mu muka iya mu faɗa damuwa mu ta fannin waka. Sannan kuma ba wanda zai iya ce mana an kama mu ko mun yi kaza mu koyi muku, domin namu ba wai an yi rikici an yi hargizi ko wani abu ba, advantage da muna da shi kenan. Sannan kuma na uku akwai development of yanda mutum yana girma a cikin fanyansa, domin wanda dolo ba zai iya yi aikin muzika ba, abu yana bukata research wato mutum ya yi bincike domin ya zama up to date a kan abubuwan da zai yi. In ba haka ba za ka iya ka zama ga fuskanci yanayin face of time ba in kai ba mai research ba. So aikin muzika ya tanace ni na yi girma a cikin fanyana, sannan na zama da kai na iri on my own because of music. Allah ya taimaka a wani tsanani.
To alƙara taimakawa ya bada nasara da rufin asiri. Babu shakka wannan yanayi da ake ciki na tashe-tashen hankali da asarar rayuka akwai buƙatar wannan ƙarfafawa. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Mr. Ben Ula, shahararren mawakin bishara a Jos Jihar Plateau, da Tsiyon Girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari ƙauna Allah Uba da zumatar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
Mafi yawancin Amurkawa suna ƙara samun fargabar yanayin yakin neman zaben da ke gudana a Amurka na neman shugabancin mashahuriyar ƙasar. Jaridar Washington Post ta rawaito wani rahoto cewa wanda bincike ya nuna kaso 63 na Amurkawa na tunanin cewa yakin neman zaben yana ƙara muni kuma baya tafiya akan hanya daidai. Ƙididdigar da ta haura ta baya wanda yawanci su bai wuce 48 ba, kashi 72 na baƙaƙen fata Amurka da na fargabar akwai nuna bambancin launin fata a yakin neman zaben da ke gudana, inda suka bada misali da kashe baƙaƙen fata guda biyu da aka yi kwanan nan da kuma 'yan sanda da aka harbe har su biyar, shi ma wani baƙar fatar da ya bindige su har lahira aka kashe shi. Wannan wariyar launin fata yana ci gaba da ta'azzara, yana kuma iya bawa Hillary Clinton dama a matsayinta na ya takarar da suke ganin cewa za ta warware komai.
To a gaishe ka masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, domin yau Lahadi ba mu gabatar da shirin dare. A halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri. A huta lafiya.